Kwamitin zartarwa na jam'iyyar APC na kasa ta dakatar da gwamnan jihar Imo Rochas Okorocha bisa zargin yiwa jam'iyyar zagon kasa a zaben shugaban kasar da aka gudanar a ranar Asabar da ta gabata. Wannan dakatarwar da yanzu ta janyo tsokaci daga Dr. Chio Ekechi, daya daga cikin jigajigan APC a jihar Imo.
Well, the suspension is coming almost too late. Rochas ought to have been suspended more than 1 year ago.
Yace an bata lokaci wajen dakatar da Rochas, saboda kamata a ce an dakatar da shi tun fiye da shekara daya da ta wuce. Rochas ba amintaccen dan jam'iyya bane. Rochas ba dan demokradiya bane. Kuma bai yiwuwa Rochas ya kasance a cikin duk wata tafiya da ke da alaka da demokradiya da kuma ci gaba. Saboda haka, kamata a ce an dakatar da shi tun da dadewa. Muna dai fatan cewa wannan zai zama darasi gare shi da kuma ire-irensa. Dr. Ekechi ya dai kara da zargin Rochas da kulla kawance da jam'iyyar PDP a zaben shugaban kasa da aka yi, inda ya shiga wata yarjejeniya da PDP wacce har yanzu ba a bayyana kirarta ba. A kan wannan zargin ne kuma na nemi shi Rochas da kuma wasu na kusa da shi domin tabbatar da gaskiyar lamarin, amma duk yunkurin samunsu ta waya ya ci tura. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.
Jam'iyyar APC ta dakatar gwamnan jihar Ogun Ibikunle Amosun a bisa zargin yanayi mata angulda kan zabo. Alhaji Ibrahim Kabiru Masari, sakataren walwala da jin dadin jam'iyyar APC na kasa, ya faɗi dalilan da yasa aka dakatar da gwamnan na jihar Ogun.
Tarbiyya, rashin biyayya ga jam'iyya, rashin nuna ya sani ya kamata wanda ta kai gajen a lokacin da muka je shagon shugaban kasa ta je yakin neman zabe, ya sa yara suka dinga jifa gaban shugaban kasa wanda sai da yan sukuti suka karewa, wanda haka koda bata sami shugaban kasa ba da kida wannan jifan da suka rika yin tafiya a wuta da sai ta samu wani daga cikin yan tawagar shi mai girma shugaban kasa. Sannan kuma aka tau wajen zabe a bayyane yanzu yake yin kamfen ma wadan wata jam'iyya cewa kada a zaɓi ɗan takarar jam'iyyar APC, amma a zaɓi ɗan takarar jam'iyyar da ya bai da ɗan takarar gwamna. Shi zama ga cewa a bayan da za a yi kamar yadda Bahaushe ke magana cewa taura biyu ba ta taunawa a baki ko da bakin kura ne, sai dai mutum ya ɗauki ɗa. Ko dai jam'iyyar APC wanda kuma jam'iyyar APC ɗin nan tana da sharuɗa, tana da ƙa'idoji kamar yadda kowace irin associations ko jam'iyya ko kamfani ko ma ma'aikata ce ta gwamnati ko shi ta gangin kanta aikin gwamnati tana da sharranta. Sannan kuma akwai ainihin tsarin mulki, wato constitution na kowane irin organizations a duniya ma baki ɗaya ba Najeriya kaɗai ba zama da jam'iyya.
Alhaji Ibrahim Masari, wani tabbaci kuke da shi cewa shi gwamna Ibikunle Amosun na jihar Ogun shi ne ya sa waɗannan 'yan bangar siyasa su rinƙa kaɗin tawagar shugaban ƙasa?
Ai, tun kafin a ji dama ya faɗi cewa saboda yana jin haushin a jam'iyyar APC ba ta tsaya da ɗan takarar shi ba wanda yake goyon bayan, wanda kuma abin nan ba wai a boye aka yi shi ba, a bayyane aka yi shi. Ko jam'iyya ta tura a yi gudanar da abin da gwani, ya ce shi ba zai je ba.
To, amma har yanzu shi gwamna Ibikunle Amosu bai bar jam'iyyar APC ba?
Eh, to, ai, dama wannan shi ne ake kira angulu da kan zabo.
Shi ko wani na hannun daman gwamnan na jihar Ogun Ibikunle Amosu ya musanta cewa yana da hannu a wajen jifar shugaban kasa.
Sunana Abdullahi Suleiman.
Abdullahi Suleiman, kana kusa da gwamna Ibikunle Amosu na jihar Ogun ko?
Na'am.
Me za ka ce a game da zargin da aka yi wa shi gwamna Ibikunle Amosu cewa lokacin da shugaban kasa zo yakin neman zabe a nan jihar Ogun ya hada 'yan bangar siyasa suka ta jifar tawagar shugaban kasa?
To, a lallai a gaskiya tsakani da Allah, ni gaskiya ina tunanin gaskiya ba hannun shi a ciki, saboda abu ne da ya riga ya faru tsakanin 'yan adawa. Kuma shi gwamna yana tare da Babu Buhari a can sama kafin ma fadan ya faru, suna tare. Sannan aka fara jifan kyau wata, gaskiya ina tunanin da shi yana da musanya kan wannan abun nan.
Kana ganin ba gaskiya bane kenan, ba shi yasa waɗannan 'yan bangar siyasa su jefi tawagar shugaban kasa ba?
A gaskiya ni da tunanina yana ganin gaskiya ba shi ne yasa ba.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.